tun bayan da hare-haren Boko Haram suka da wani sabon salo na kai hare-hare hatta kan tawagar gwamnatin Borno. Muhawara ke ci gaba da rincabewa dangane da cancanta ko rashin cancantar ci gaba da barin manyan hafsoshin sojojin Najeriya akan mukamansu. Wata kungiyar dattawan Arewa maso gabas mai suna Coalition for North East Elders for Peace and Development sun aikewa da shugaba Muhammad Buhari wasikar yayyewa Allah da mahaifinsa yayi wa sashin tsaron Najeriya garan Bawul yayin da wasu kuma ke neman a sallami manyan hafsoshin. Amma wasu daga cikin mutanen Arewa maso gabas din irin su Abdulkarim Abbas ra'ayinsa ya bambanta da waɗancan.
Muna cikin Boko Haram nan lokacin da kafin zuwan wannan gwamnatin zuwan gwamnatin Buhari da kuma su Buratai da sauran sabis cik kowane mazaunin mai dubu ya san halin da yake ciki in ba zai ke Allah ba. Wannan gwamnatin na Buhari da Allah ya kawo sabis cik yanzu kawai suka fara aiki dama mutuna shehun ba wa a Maiduguri yake, shehun da kuma a Maiduguri yake, sabgarki a kira a Maiduguri yake, sarkin uba a Maiduguri yake, sarkin gwaza a Maiduguri yake. Ke ku duk wannan maganar da muke sanakunan nan sun koma suna garin suna zaune a garin kai shehun ba wa ba ma ga gata da tashi.
Akwai masu ra'ayin cewar har yanzu da sauraron na Akaba duba da yadda al'amuran tsaron suke ci gaba da tantsama musamman a arewacin jihar Borno. Amma kai kana cewar an samu tsaro, wani zai ce kamar wannan ba rashin tsaro ba ne?
To ai malam Hassan kaga ce an samu tsaro, ai maganar 100% a ce kashi 100 an mun samu kashi 100% ba haka ake nufi ba. Don bayan da aka taba yin haka da ta koma kamar da ko gidan nan ka ruje kace zaka saki gina shi, ai zai dauki lokaci kafin ka gama gina shi.
Idan aka tambaye ka ka bada maki dangane da samun zaman lafiya da aka yi wato bisa wannan annoba ta tarzoma Boko Haram, zaka ce an samu zaman lafiya kamar kashi nawa ne cikin 100?
Abinci an samu kashi 70 a cikin 100.
Amma mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Garis Gololo ya ce lalle kam akwai bukatar shugaba Buhari ya sallami waɗannan manyan hafsoshin.
Ba a taba a ce wai chief of air staff ko chief of army staff ko chief of naval staff ce shekara 6. Shekara a take kai shekara 2 ka tafi, saboda cost din da kai cost ne ɗinka misali a India din in ka tafi akwai wani cost ne ɗinka kuma su cost ne ɗinsu kuma su za su zo wannan kuma za su zo wannan za su zo kuma amfanin zuwa India kwamfatar regular da suke nufi misali in ya je a wajen fashifa hope na ke zama chief of air staff ko chief of naval staff ko chief of army staff. To in wannan ba su tafi ba ya zai samu guri? Wa'annan mutane sun yi kokari Allah ya saka musu da alheri sun yi kokari sun taka rawar gani sun da kamin sun zo lokacin gwam yana tashi ko ina, amma a yanzu su tafi sun yi kokari su yi rita in ba ma wai Najeriya ba inda wata ƙasa ne yanzu wallahi da sun sa ta kaza saboda duk talakoki suna kira su tafi.
Dake kokarin da muka yi don jin ta bakin fadar shugaban ƙasa abin ya ci tura. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.